mata yau bakon cin gamu ka samu
to sunana Fadila Nuruddin Muhammad
malama Fadila a famu labari amma ta kaice
to nayi karatu na primary school a Lufaloi primary school to daga nan sai na je Kano Bright Star inda na karasa secondary school dina na gama a shekara ta 2011 to daga nan ne na rubuta jam na samu admission na shiga BUK Bayero University kenan inda na samu damar karanta aikin jarida BSc Mass Communication
kenan
eh gaskiya dama saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon Allah na karanta to bayan na kammala shine nazo na fara aiki a wata gidan radio daga nan kuma sai na koma karatu na tun har yanzu dai ban kammala ba to ina yin PG a special education kenan
bangaren masu da kike so ne abinda kika samu ne
to zan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abinda na samu ne da zaki ga kamar na canja sheka daga mass comm na kuma special education bangaren masu larura kenan masu larura ta musamman
sai aka canja sheka
to yawanci ina ganin kamar society din mu bata acknowledge din su bata dan ba su gudunmuwa da ya kamata irin ba ma a lura da cewa suna da bukata daga kuma ya kamata involving din su a cikin society so shine nake ganin kamar misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani ci gaba da na musamman wanda ba a kawo musu ba insha Allah
to da kika gama secondary school kika yi jam kin samu damar gurbin karatu a take ne ko ko kin dan bata lokaci shekaru
eh gaskiya na samu ne idan immediately na samu na shiga ban yi wasting wani time ba kwarai sau daya da nayi na
ta kin ce ke abinda yasa kike post graduate a masu bukata ta musamman saboda ke kawo wani canji ko rashin kula da
zuciya
an kawo
haka to ai yanzu ina cikin karatu ne ban kammala ba ina final exams ina sai kuma Allah ya sa aka tafi wannan strike din duwan
yajin
aiki
to yanzu me yake yi
to yanzu bana gaskiya ni bana son zama haka ina da foundation ta yara masu tasowa Teens Development Initiative wanda ita ma tana duba al'amuran da ya shafi yara masu tasowa in shekarun 13 zuwa 19 to daga nan muna fufuta da su mu je gidan marayu mu je gidan prison gidan yari kenan da kuma su gidan yara kangararru remand home kenan to goshin da zamu je sai muke ta tunanin ta ya zamu yi mu taimakawa mata muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba da kaya da sabulun wanka da sabulun wanki ana fadakarwa dan a yayin ziyara zaki ga za a ce maka ka dan tashi ka jawo hankalin waɗanda ka kawo wa ziyara to kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji dadin zuwan ku
shi kalamai misali wani iri ake musu na idan sun taso ga yanda za su kula da jikin su ko kuma menene
suna yara kenan wanda muka zo da su yawanci zamu nuna musu ne to kun ga idan kuka gujewa abubuwan da kullun ake tsoratar da ku cewa kar ku yi ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba to misali ko shaye-shayen ne zaki ga waɗanda muka tarar da su zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne sun bugu sun je sun yi aikin daba din nan da bai kamata ba ko kuma sun yi rape sun yi fyaɗe ke gidan ko kuma sun shiga dai sun yi fada da ƴan uwansu har ya kawo su wannan gurin to irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga kamar akwai wani responsibility da ake expecting from them su yara idan sun taso su ma idan sun tashi nan gaba za su zama so responsible da za su yi avoiding za su zama mutanen kwarai da za su gujewa fadawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah
Allah ma Fadila na ga wannan part ko
kunzugu
shi wannan kunzugu kuma naga ba irin wanda muka saba gani bane kamar din kashi akai
kwarai to kinga kamar farko da na fara kuma na canja to da zamu kai wa waɗannan prisoners din part to sai muka yi tunanin da kunzugu da zamu kai musu sai muka yi tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun ba su gobe babu me ba su me zai hana mu kawo musu wanda za su dade suna amfani da shi to sai na fara research na fara bincike ne inda na samu cewa a kasashen ƙetare inda aka samu ci gaba mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi za ki yar saboda harsh chemicals din da ake coming chemical sinadarai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo kaikayi ko kuma cira da mata suke fama da shi to sai mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne cloth pad wato yanki ne ake samu mai laushi wanda yake dauke da auduga a jikin sa 100% cotton ne to ake dinka shi kuma a samar da waterproof layer a samar da wani mataki wanda ba zai bari leda wanda ba zai bari ya bullo ba shi mace idan tana jinin al'ada kenan to sai ki amfani da shi kuma yafi is more hygienic yafi tema zai fi lafiya a jikin ita kanta mace yafi lafiya saboda babu wani sinadari da ke dauke da shi sannan kuma zai taimaka wa mace ta ya rage mata wannan ciwon ciki da mace take fama da shi sannan kuma
kin yi bincike ne cewa wancan da ake amfani da shi yakan sa ciwon ciki ga mace
a ba wai yana sawa ba amma kuma ita mace a kullun idan tana fama da wani larura ko ciwo tana son ta samu abin da zai dan rage mata koda ba bai dauke mata gabaki daya ba zai rage mata so shi wancan wanda zai dan baka wani discomfort ko kuma uncomfort idan kana afu zai takura ka shi kuma wannan saboda cewa an yi amfani ne da auduga sosai wanda babu sinadari mai illatawa a tattare da shi to yana sawa mace ta ji dadin amfani da shi ta zama very comfortable in it kuma zai taimaka wa ecosystem din mu kenan zai taimaka wa environment
zai taimaka wa matsalolin da ake ta samu na muhalli
zai taimaka wa matsalolin muhalli kwarai saboda ba leda bane dan shi wancan na ledan da nayi research da yin bincike yana yin shekaru da dama kafin ya dike kafin ya narke dan ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma to wannan kuwa da nayi bincike turawa suna yin amfani da shi har wajen tsawon wata guda ko kuma shekaru 5 ko fiye ma saboda kullun in mace ta yi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi to sai ta kuma yi amfani da shi to kinga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi wajen taimakawa tattalin arzikinta kinga da kullun duk wata ki rinka bannatar da kuɗi kina siyan wancan kuma a ƙarshe ya kare a bola ko kuma magudanar ruwan mu kinga gwara ki amfani da wannan na auduga sai ki wanke shi
kin ƙasa zai narke da wuri
a to kinga shi wannan ma ba za ma ki yar ba zaki ajiye shi ne shekara da shekaru ki ta amfani da shi
shekaru nawa wannan misali idan mace ta yi amfani da shi har sai bayan shekara nawa ne ya kamata ko watanni nawa ya kamata ta canza
to kinga misali dama ya kamata kinga wannan guda ɗaya ya kamata ta ajiye kamar akalla guda 3 ko 2 wanda a rana zaki canje kamar misali guda 2 ko 3 to zaki yi amfani da shi tsawon shekara 5 a yanda shi bincike na ya fara zai iya canjawa musamman ma mu da muke da rana wadda take da karfi tana yawan gurbana lalata abubuwa to kinga mu namu zamu iya cewa zai iya yin shekaru 2 ma ko fiye in dai an kula da shi in dai kin wanke shi yanda ya kamata kuma baki amfani da ruwan zafi ba saboda ruwan zafi wata rana yana lalata abubuwa ko kuma ya lalata yanda dai shi material tunda dai wannan yanki ne zai iya lalata tashi to sai mace ta rinka kula da yanda zata wanke shi kuma da yanda zata rinka ajiye shi
to wannan abu kina da tunda kin fito da wannan dabara zaki fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa
kwarai yanzu ma na fara yi nayi nisa a wannan a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen kungiyar masu kula da
hakkin
dan adam zance ko kuma mallaka
hakkin
mallaka wanda zasu yi research din zasu yi binciken su su ga idan ya dace a fito da su yi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan
sai dai mu sha Allah idan nufi
amin nagode
baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria